So I was on the Facebook. Seen it, you hide that you much, you need to Facebook. Girl, I love you, I cannot do without you. And I need you, I cannot live without you. Inkin bani dama, ni ko zani dama. Bayan aure mu na ran sai da Allah baki hamma. Yau ne karshen talauci gobe ni ma zani hama. Maki yake ina suke zan buga musu hama. Zan baki karshen gata ake cefa auta mata. Ni dai zan baki kariya kamar dusa da lariya kullun in saki dariya. Manta batun su so ne inkin je ki gaida Tony. Hello sweetie, ta amsa ta ce mun honey. She wanna give me love. Come close, make I tell you what you deserve. Akwai gida har ma da motion. Ki zo ki tare ba ki ba batun su hypertension. Baby she wanna give me love.
Give me love, give me love.
I wanna give you love.
I could give you love.
Baby she wanna give me love.
Give me love.
I wanna take my mind. My sister, save me your ears. I wanna take my mind. Baby, save me your ears. I wanna take my mind. Baby, save me your ears. I wanna take some. Kina da fresh amma fuskan ki babu dimpu. Kina da kyau sannan fuskan ki babu pimples. Kina da hankali sannan kina da simple. Ah, gidan mu zan gina da swimming pool. Jedi jedi haka zaki dinga bani so. Ina mutumi na ka zo ka gan esbo ya fada so. Kodo London ne ko German zani pita. Mia donki wesu nan gare su tula. Pa Ezra me love with the daughter. Nka bandi ya kanaran se zan sai mata mota. Koso robon bari ya taba jikinta. Ago biyo bonsa a jikinki like skin tight. Pa Ezra me love with the daughter. Nka bandi ya kanaran se zan sai mata mota. Koso robon bari ya taba jikinta. Ago biyo bonsa a jikinki like skin tight. Baby she wanna give me love.
Give me love, give me love.
Yeah, I wanna give you love.
Love, I could give you love.
Baby she wanna give me love.
Give me love, give me love.
Yeah, I wanna give you love.
You come take.
Baby save me your ears. I wanna tame my mind. My sister, save me your ears. I wanna tame my mind. Baby, save me your ears. I wanna tame my mind. Baby, save me your ears. I wanna tell you something.